أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، السالك الواد الأمين الصادق الواد الأمين، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. باكم وما سكلم ده سورارم أولا ينبتشي البركة دمك جباتر وامسونا umsiya wanda muke zuwa da walawalan jawabai a janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin shawwakantar da ƴan uwa da ƙara haskaka zukatansu da kyawawan maganganu wanda suka dace da janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin mu ƙara kusantar sa mu ƙara san sa mu ƙara makale masa sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. A ƴan uwa, dukkan alkhairi da Allah tabaraka wa ta'ala zai yi mana, alkhairan Allah suna da yawa, amma babu alkhairi da ya kai samuwan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana gaya mana, laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa inna tabaraka wa ta'ala yayi gwagwabar baiwa wa mu'minai. Wannan baiwar ita ce iz ba'asa fihim rasulan, lokacin da ya turo musu wani babban annabi sallallahu alaihi wasallam, annabin nan daga cikin su yazo, sai yazo musu da wani alkhairi daga Ubangiji, ya tulu alaihim ayati, yana karanta mana ayoyin Ubangiji, wai zakkihim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsarkake mu daga sifa ta dauda ta kazanta wacce za ta sa mu mu kusanci wata hana mu kusantan Ubangiji. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya wanke mu ta hanyar koyarwansa sallallahu alaihi wasallam, ta hanyar sunnoninsa, shine Ubangiji yake cewa wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana koyar da mu alqur'ani, yana koyar da mu sunnoninsa. Wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin, tare da cewa dukkan duniya, dukkan halittu kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin mutane duka mun kasance cikin wato bata wanda yake mabayyana. Manzo Allah sai zamanto mana shine ar-rahmatul muhdat sallallahu alaihi wa alihi wasallam, shine rahama da Allah tabaraka wa ta'ala yayi kuma da yanda Ubangiji yake gaya mana, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya rasulullahi ba mu aiko ka ba sai dan ka zamanto rahama ga dukkan talikai sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shi kansa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana faɗan girmansa, yana tanwihi da irin darajarsa a hadisi, yana gaya mana inna ba ana rahmatun muhdatun, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni ne rahamar Allah da Allah ya tashi zai yi wa halitta kyauta na ban mamaki. Allah sai yace to a mazauninku na bayi na barin yi muku kyauta da shugaban bayi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai yace ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu a mazaunin rahama. Sai manzo Allah yake cewa inna ma ana rahmatul muhtaku, kai tukuici, tukuicin nan ko koda ya zama na wanda ya maka kyautar baka da abin da zaka bashi, to yana da kyau ya zama na ka godewa wanda ya maka kyautar ta hanyar nuna farin ciki da samuwan wannan kyautar da kuma yawan ambaton kyautar a duk lokacin da ka samu kanka a tsakanin waɗansu bayi dan ka gwada musu muhimmancin wannan kyautar. To kyautar babba da Allah ya yi mana shine samuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da haka ya zamanto koyaushe muna faɗan darajojinsa, martabobin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, mu'jizojinsa, domin ya zamana cewa wa bi nuri zikrika tanqadhi az-zalama'u, ya rasulullahi da yawan ambatanka da hasken ambatanka ne dukkan duhu yake yayiwa. Sai samu wannan mushe baraji yake cewa abadan tafuhu bi madhika al-afwahu ya khaira man yantabuhu al-awwahu min ayna yujadu kufuhu wa shabihuhu abadan arada ulahu hadha Allah, koyo shi ya rasulullahi din halittun Allah baka da tsara baka da sa'a, wato abadan arada ulahu hadha Allah, har abada annabi ba irin ka haka Allah ya so sallallahu alaihi wa sallam. To a wannan umsiya muna tare da babban kabu da muka yi na wato samuwan haziki jajirtacce fadilatu doctor al-sheikh Hamza al-Sudani, Allah ya kara masa lafiya, wanda ya ziyarce mu a wannan gari. Kuma wannan umsiya da zamu yi muna yi wa ƴan uwa, wato muna taya su murna kuma muna yi musu albishir, tare da cewa jiya Sheikh Junaid ya yi mana wayo sun zo sun gabatar da program da shi, to yau mu ma muka ce ba za mu bar wannan abin a yi ba tare da mu ba, mu ma muka ce za mu zo mu yi wa ƴan uwa murna da samuwan sa a cikin mu Nasir Nasirus abokin sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi abokin gwagwarmaya Sheikh Nasiruddin Al-Albani sannan muna tare da Sheikh Imam Junaid Sayyidu Taifa wanda shi ma gashi a wannan guri a cikin wannan umsiya tamu insha Allah a takaici kowa za ku ji da irin gwalagwalan jawabai da ya zo mana da shi a janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za mu fara daga kan babban bakon mu a fadilatul doctor a Sheikh Hamza Sudani akramakumullahu ahlan bikum
shukran wa salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in manyan shehinanmu duka da muka halarta a wannan waje a wannan majlisi duka da sauran yan uwa masu sauraron mu duka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hakika wato idan ana maganan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zaka ga ana magana ne a cikin wani kogi ko wani teku wanda ba shi da gefe wanda Allah subhanahu wa ta'ala duk yanda ka dauka ka gane annabi sallallahu alaihi wa sallam sai dai a san maka abin da aka so a kaddara a san maka din yanzu maulana sheikh sayyidi al-maulana sheikh abul fati ya karanta mana ya mana bayani ya karanta mana ayatan suratul anbiya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin
sallallahu alaihi wasallam
idan ka duba wannan ayan kamar Allah subhanahu wa ta'ala ya koro annabawa da bayanansu daya bayan daya daya bayan daya daya bayan daya tun daga annabi Ibrahim walqad atayna Ibrahim rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin akai wa lutan akai biyo bayan shi atayna hukman wa ilma duk da kafin nan ma an fado su annabawa nafila wa kullu insha'allah salihin bayan Allah ne nagartattu ne Allah yana tabbatar darajar da ya ba su aka matsa gaba kuma sai aka sake fadin wasu annabawan aka fada annabin Allah annabi ayyub wa ayyuba iznada rabbahu anni mas wa nuhan kabun wannan ma wa nuhan atainahu hukman wa ilma wa najjaynahu min alqawmi alladhina kadzabu biayatina duka aka dinga fadin kowa martaban sa da girman sa aka fada annabi annabawa kuma النبي الله النبي سليمان وداود وسليمان يحكمان في الحرس إذ نفش فيه غنم القوم أكفت جرمان سدى ما ينص أك جمع أك جي النبي أيوب أكفت درجة أك تفي النباوان أك جي غضن نون يذهب مغاضبا أكفت درجة أك تفي النبي الله النبي زكريا أكفت درجة أك قرض الفاش أكفت النباوة أك رسالة النبي الله النبي إيسى دم هيت ينسى ولا في أحسن فرضها ونفخنا فيها من روحنا دوكا دا اكا جي كرشي سي اكا جي كواجا ابن دا اكا باشي تو كي يا رسول الله نيني الله يباكا
شل الله
سي اكا رفا سورة دا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين
شل الله عليه
سي اكا جي كي منزل الله
شل الله عليه
ذكو ان تنجا جو تنسو تو كي كما با كوتاني اكا باكا باكي اكي كي ني كوتان الامتي da halittun Allah gaba daya duka ta rahamar ka suke samu ta wajenka suke madadi ta wajenka suke albarkatuwa da albarkan ka suke albarkatuwa duk wadannan annabawan da aka faɗa an faɗi wani abu ne da aka ba su amma shi da aka zo sai aka tashi dungurungun shi ne rahama ga talikai sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna mana ku sallallahu alaihi wasallam sai a wannan ayan a wannan sura to ya isa dukkanin mai nazari ya zauna yi nazari ya kalli irin yadda Allah madaukakin sarki ya ija annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya zama shine kadai mai amfanan halitta gaba daya wannan cikin ma'anonin da zamu shirya su cikin maganar maulana shehul islam sa'adat al-anan yace akramahu al-maula ajalla karamatin wa khassasahu man lil khalaiq yanfa'u Allah subhanahu wa ta'ala ya kebance shi da zama shi da halitta to shine mai amfanan ta kuma wannan ganin daman Allah ne zaɓin Allah ne yin Allah ne babu kuma haka wato mashi'a ce ta Allah babu wanda zai tunkuɗe ta saboda haka wannan latifa ne cikin latif ɗin da malamin ya fara buɗe mana majalisi da shi abin da ya ɗan zo mu a hatsari Allah ya saka muku da alkhairi maulana
alhamdulillah Allah ya saka muku da alkhairi alhamdulillah wato jawabin da dakta yayi wani baiti da jawo na maulana shobra rabbullahi ta'ala da yake cewa akramahu almaula ajalla karamatu
sallallahu alaihi
wa khassasahu man lil khalaiq
yanzu
Allahu akbar to wanda suka san manzo Allah na hakika kenan hakika Allah ya girmama manzo Allah ajalla karamatu girmamawa irin wanda ya shige dukkan tunaninka daga cikin girmamawa shine Allah shi ke bance manzo Allah dan ya amfanar da halitta da Annabi Muhammadu dukkan wani madadi da halitta suke samu na amfani wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake yi wa bayinsa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kansa ne wannan madadin yake zuwa wa dukkan halitta wallahu al-muqi wa ana al-qasim sallallahu alaihi wasallam to Allah ya saka da alkhairi fadilatu doctor a taƙaice zan yi zikira
to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه ونن أمسية وند يوم كي زمان هدو وتون زماني وند مكي ينسى دومن راي زكاة مصر يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه ديلوك وشند أكا صامو وند سكي قرزبا مرتبا من زن الله سمكة جريكي ونن زمان دومن راشي da kuma tasliya
Allahu
irin yanda al-Qadhabi yake ce u anlilu nafsi bil misali wa rubbama tashakkal fata adwa'ahu wa hiya tabra'u to wannan zama ya zamanto kaman wato zama ne na tasliya rarrashi ga zukatan gashi kuma kaman yanda Maulana Sheikh Abdul Fathi ya fadi wannan zama ya hado da manya-manyan wato bujumai dukan su bujumai ne wa kullun lima tawalla aba kowa a cikin su idan yazo zai yi magana wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira ha gashi muna da babban kowa ya san mu Musa Lusu ne ko da yaushe mu uku ne muke gabatar da abubuwa yau kuma sai aka ga wato mun samu wani tagomashi da babban sadauki babban malami bujumi a Sheikh Doctor Imam Hamza Sudani wanda alhamdulillah ya mana bayanai wanda in yana magana kaman ana yayyafi na ruwa ko yirene al-Fadl yake ce wajihu nabiy al-Hashimi menene al-Kata Abudi lima hada min fadlin wa fakhrin wa sudadi ama shara man yadnu lahu bi tawaddudi ta'alu fa indi lin nabiy Muhammad madihun ka azhar al-khama'il tullati gaskiya magagganin da kai ka azharil khama'il kaman wasu wato flower ne wanda suke cikin kwari wanda ruwan sama ya sauka suka samu lema kenan suka samu damshi to alhamdulillah Sheikh Abdul Fathi gurzan faida gurzan duniya namijin mazaje ya gabatar da kalmomi wanda na san garshe zamu koma zuwa ga Sheikh Muhammad Nasir الذين سار الاله به شريعه احمدي وند الحمد لله شيما كوا يا سن شي افجن سويين النبي كلمه ديه دني زوا بي تبي ده لوكتين ده muka zauna yau kurarran lokaci ne kalman da zanyi shine wato yanda Allah ubangiji yake ba ma sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifofi da an iyakan cewa manzon Allah fadala ba to anan zaka fahimci misali bil mu'minina raufur rahim shine jin tausayi ne mai jin kai ne ga mu'minai kaga ar-ra'uf ar-rahim duka sunaye ne na Allah kai tsaye fabima rahmatin min Allah limta lahum walau kunta fazzan ghalizan qalbi lam faddu min hawli kaga wannan duk yana da alaka da wannan rahmaniyan da Sheikh Abdul Fathi ya kawo kazo kuma ka wassalal mana da abin nan sabida rahman da Allah ya zuba cikin Annabi Muhammad
sallallahu alaihi
wasallam annabi sai zama layyinul janib da nan ne wasu daga cikin malaman ma'arifa suke cewa wannan linta lahum din ma'ana sabida yanda Allah ya rufe annabi da rahma shi yasa aka iya gane annabi aka gane maganarsa amma da ya fito fazzal al-ayatihi ko kuma an tudrika madahu kai hatta ma shatrahu ma ba ta iya fiskantan ko da yankin manzon Allah ba ma ballantana gaya da kuma babu wanda ya sani kuma kaman yanda ka kawo wannan sifa na rahma ita ce ta zamo wato aka daga ita ne aka samu rahim rahim shi ma duk mubalaga ne wanda duka daga ar-rahmani wanda sifan Allah na rahmaniya aka ce wannan sifa ita ne Allah ubangiji ya kasa ta kashi 99 sai ya raba kashi ya dauko kashi daya ya turo shi zuwa ga halittunsa a duniya kamar yadda yake cikin ingantaccen hadisin Muslim wannan kashi dayan da shine zaka ga dabba tana tausayin danta ba za ta tunkuɗe shi ba amma za ta tunkuɗe dan wani a cikin kashi dayan ne cikin kashi 100 Allah ya raba muke jin kan ƴaƴan mu da matan mu da waye da waye da waye amma kashi 99 kamar yadda yazo a hadisin Allah ya aje shi ne sai ran kiyama duka annabi zai yi aiki da shi kaga Allah ya ce shine zai yi amfani da wannan rahmar ranar alkiyama amma ta kan manzon Allah domin Allah da sifansa na al-muntakim zai bayyana al-jabbar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci Allah sannan kuma da adibo rahman duka azuba shine hadisin da Sheikh Nasir ya ko wancan umsiyan ya kawo mana manzon Allah yana bayani yace da ayi ceto ranar alkiyama da ayi ceto na farko 70,000 70,000 ma su ce shi 70,000 manzon sayyidina abubakar yace kara mana annabi yayi haka ya kan fito yace na kara sayyidina abubakar yace kara mana annabi ya kan fito sayyidina umar yace a bar shi haka sayyidina abubakar yace dan ne sayyidina umar yace ya ya kasance kamfacin manzon Allah kadai ta isa ta kamfata halittu gabaki daya ta yi ta kwace halittu gabaki daya
to wani ya haso biyu
ballantana kuma wato haso biyu an kamfata shine fa habu alamiki dari kasika mustafa albaraya ata'an la yakhafu zawala la nakhafu zawala Allah ka bamu kyauta ta hannun annabi sallallahu alaihi wasallama kyautan da bamu tsoro ko tunanin cewa wannan kyautan zai iya karewa ko kuma zai iya takaita kaga wannan dukka a cikin rahman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne a karshe zan kawo hadisin nan shahararren hadisi na Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wanda aka masa tambaya shin da akwai sifofin annabi cikin at-taura ingantaccen hadisi yace wallahi innahu kana mawsufan fi at-taurati bi ba'di sifatihi fi al-qur'an wallahi annabi an sufanta shi a cikin at-taura da shashin sifofinsa a al-qur'an Allah da yace ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira yanda Allah ya fada a alqur'ani to haka yake a cikin at-taura laysa bi fazzin annabi ba mai kakkausan hali bane wala ghalizin ba mai kakkausan zuciya bane ba ya fada wala sakhabin fil aswaq annabi ba mai daga murya bane a kasuwa wala yadfa'u sayyi'ata bi sayyi'a annabi ba a masa mummuna ya rama da mummuna ma'ana ba a taba masa mummuna ya rama ba ولكن يعفو ويصفح ينا أفوى ينا رنغمي ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجة كما ألا بذيل أو تشبا حتى يسير دكركتشا الدين دا متان يسكى سوقا أشوال دا وألا سيسير دا ونن الدين دا سامون من ذن الله ويفتح به أعين الأمية يبود إذن دون دا سكى مكان تكوكو بأن يقول لا إله إلا الله سيدك أنت لا إله إلا الله ويفتح به أعين الأمية وآذانا صما وقلوبا غلفا تونا الدكة هنا شكر رحما دع الله وانجد يبع شكر من ظن الله وهو قار وعصمة وحياء لا تخل البعثاء منه ورى الصبر ولا تستكشفه السراء كرنا جامع جنا جاوة زم يرد أبو مجنا زوا رئيس الجلسة الشيخ أبو الفتحي لمن بجي والذي بيوبايا السلام عليكم ورحمة الله
alhamdulillah Sheikh Junaid Allah ya saka da alkhairi da wadannan gwalagwalan jawabai a janabi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato shi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake idan dai ka nufa so sahasa sai ka ji koyo shi kana buƙatar sa sallallahu alaihi wasallam wanda kaga ana bai ji ya buƙaci annabi sallallahu alaihi wasallam ba to bai din faru manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam يا خير من يمم الآفون ساحته سعيا وفوق يا من هو الآية تزمى أما لمغتني صلى الله عليه وسلم ألا يبام البركة سا شو من الناس اللي يشير الله أفضل
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد manyan shehunai da karu wajen bada kariya ga jannabin shugaba sallallahu alaihi wasallam musamman a daidai wannan lokaci muna kara marhaba dalale da Dr. Hamza As-Sudani wanda babban malami ne kuma gashi a DJ gashi kuma ya taro abubuwa daban-daban na dabi'un sufari muna farin ciki da kasancewar wannan umsiya ta yau muna tare da dokti kadan cikin jawabansa don wasun jigulagulan lafazi cikin shugaba sallallahu alaihi wa sallam da kuma ra'isul jalsa wanda yake al-mudiru adarar ru'usa ko Sheikh Abdul Fatih
al-mudir ba al-mudir ne ko
wannan al-mudir alladhi la yudaru ga kuma chief imam ko kuma ce digital imam Sheikh Junaid jundun min junudillahi wanda dukkanin yanda kaga an tara runduna din nan to insha Allah akwai nasara wa inna jundana lahumul ghalibun to alal haqiqa jawabin da aka gangaro ake jawabi akai jawabi ne wanda yake mai dadin gaske duk zuciyar da a cikin ta akwai imani to yanzu insha rahi take tana buduwa saboda ana magana ne mu'minai suke son sa ana magana akan qiblatul muwahhidin abu wanda zai kalla ya girmama shi da Annabi Muhammad in ba Allah bane ba wanda duk wanda yake imani ba shi da wani alaka tsakaninsa da Allah in ba manzon Allah bane ba shine wanda yake da muƙami wanda wannan muƙamin ta jiji ta kwakwala ta caza hankali shine wanda idan har aka dube shi a hadaran Allah to shine Abdullahi amma idan ya juyo ga hadaran bayin Allah duk wanda ba Allah ba shi kuma sujudi ne a gare shi shine kada yake da wannan muƙami shi yasa shi yake ce fajiddun bididdin hiyar alqalba wal lubba idan ka dube shi a sayyidu sayyidini in kuma ka dube shi a abdu abduni wa innahu lamma qama abdullahi yad'uhu abdan iza salla subhanallazi asra bi abdihi tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi to shine wanda ake gaya masa abdullahi haqiqatan abdizzati muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam to anan malamai suna ce ubudatuhu maqrunatun bi siyadatin ubudiyyata ta shugaba an hada ta ne da shugabanci sabanin kowane bawa bawa ne amma shi kuma bawa ne shugaba ne bayyanar shugabancin shugaba Allah sai bayyana cikin wannan lillibi na rahmaniya din sai zama shi ne Allah ar-rahmanu ar-rahimu sai zama manzon Allah kuma shi ne ar-rahmatu kuma shi ne ar-rahimu din Allah kamar da ya masa ra'ufun rahimun wannan ayoyin da suka kewaya a wannan musamman duk wanda zai magana kan rahmaniyar Annabi zai wuce ayan nan da dakta ya kawo shi alfat ya kawo shi ne da ya kawo ta na suratul anbiya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya rasulullahi ba mu aiko ka ba sai dan ka zanto rahama ga dukkanin halittan Allah gabaki daya malamai sukan ce al alamu kullu ma suwa dayyan duk wani abu in ba Allah bane fa to Annabi rahama ne a gare shi anan karka tsira wani abu mai motsi ko maran motsi fala uqsimu bima tubsiruna wama la tubsirun da abinda kake iya gani da wanda baka iya gani da wanda ka ji labari da wanda baka ji labari ba da wanda ka sani da wanda baka sani ba in dai ba Allah bane madadinsa da Annabi Muhammad ne shi yasa yake ce salamun ala man jaa wal kaunu kulluhu zalamun wa min anwarihi katanawara Allah kai salati ga annabin da kafin zuwan su duk halitta duhu ne ba su da wani abu wanda da a kalla a ce wannan ga wani abu mai haskawa sai dalilin Annabi Muhammad wa min anwarihi katanawara daga hasken sa ne kowane halitta ya samu abin da ya samu a wani kuma jawabin da kake ce diya'uka minhu al-kawnu kad yataballaju wa min faydika jaril biharu tumawwaju wai ya rasulullahi hasken ka da shi dukkanin halittan Allah minhu al-kawnu kad yataballaj suka bayyana duk wani halittan Allah ya samu ne daga hasken Annabi Muhammad in kai inkari hasken sa ne ya baka daman kai inkari dalili ko shine shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ka kula yanzu idan aka dauke wuta dukkanin mu mai ido ne yake gani
amma idan da zaka gane ba ido bane take gani da za ta dauke haske da mai ido da mara ido sun zama daya to me sirrin ganin ashe shine wannan haske na ubangiji din shi ko wannan haske shine Annabi Muhammadu idan babu wannan hasken da samuwan ya zama babu da babun sun zama babu sai a tsaya a haka sai ce Allah
ko
wata dalilin zati ba su ayyana fa mulkul alimin haka za malakut shi yasa Allah ce Allahu nurus samawati wal ardi مثل نوره نبي ان شاء الله ليس كمثله شيء اشي مثل نوره duk abin da ya fito ko babba ko karami ko menene ya samu ne daga cikin sirrin madadi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe to rahmaniyar annabi ba za mu iya haddade ta ba ba za mu iya gano ta ba sai dai kowa ya kawai duba wani waje ka shaka kai ka fara abin da zaka fada amma al'arshi daga rahman Annabi Muhammad ne daga shi yake shaka jibrilu daga rahman manzon Allah ne daga shi yake shaka mala'ikun samman bakwai daga manzon Allah suke shakan samun madadin su samman shi da annabi ne na biyar na hudu na uku na daya sahabbai annabawa kowace da'ira daga cikin da'ira na halittan Allah sukan zuƙa madadi ne daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana san manzon Allah ya sa kuma mu kara narkewa cikin shugaba sallallahu alaihi wasallam ban san cewa ko abin zai dawo hadisi dan guda ɗaya zan kara sa wanda hadisin Amr ibn al-As inke kyautar ta wanda al-Imam Muslim ya rawaita wanda Imam al-Amr ibn al-As ya rawaita hadisi ingantacce daga al-Imam Muslim wannan hadisin hadisi ne wanda akwai abun duba a cikin sa wanda ya isa ka buga misali akan komai domin idan ana so a gane mutumin kirki da yawa ana dauko na banza ne sai a ce wannan mai kyau ne ga kishiyan sa amma shi shugaba ba haka bane idan zaka gane mukamin shugaba akan nemi wanda ya fice ne ya fi kwarewa a alkhairi to sai a dauko shugaba nan zaka gane bambancin waye annabi da kuma dukkan halittan Allah amma duk wani abin da kake so a bayyana shi kullun yu'raf bid-dit ne idan kana so ka san fari sai Allah ma baki ka ga duhun shi sai nuna ma hasken fari amma shi shugaba sai an nuna ma farin da ya kura fari to sai a ce baka ga shugaba anan sai gane to shi ko bai da suna hadisin Amr ibn al-As abin da yake cewa sai zo karanta magana annabi Ibrahim rabbi innahunna adlalna kaseeran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni ya ubangiji wayannan sun yi kaza sun yi kaza ni fa wanda ya bi ni kawai shine nawa amma wanda ya saba to Allah kai yanda zaka yi shi sannan annabi Isa alayhi salam manzo Allah yana karanta alqur'ani ya sake jin maganar annabi Isa alayhi salam yana in tu'azzibhum fa innahum ibaduk in kaga dama ka azabtar da su bayinka ne ni ne yana wa a ciki in kuma ka yafe musu dama kai ne al-aziz al-hakim mai waya yake kai manzo Allah sai ya fashi da kuka yana ya rabbi ummati manzo Allah ya dinga kuka yana ubangiji ni fa al-ummata ubangiji ni fa al-ummata bazan musu magana annabi Ibrahim ba annabi Ibrahim an san wane ne annabi Ibrahim amma manzo Allah yana ni bazan yi irin nashi ba annabi al-ummata ubangiji ya ga kuka na manzo Allah bai tsaya ba sai Allah sai ya umarci Jibril yace ya Jibril je ka wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rabbuka a'lam was'alhu ma yufika ya Muhammad yace ni ne Allah a tafsir Allah shi ubangiji sai yake fadin haka akwai tafsir da ban ka yi tare da shi yake cewa ni ubangiji ya Jibril ka shigo da kai ka jira shi ne ubangiji saka ya ci kowa sanin halin da manzon Allah yake ciki to amma ka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa yake kuka domin a kawo mana karatu na halin Allah wannan dalili aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa kake kuka manzon Allah yana ce Jibril ummati yake cewa naga yanda annaba suke cewa kaza kaza ni fa al'ummata budan bakin sai kuma ga Allah sai Allah inna sanurdika ya Muhammad sallallahu Allah yace a gaya wa annabi sako da mu yarda da kai ran kiyama wallahi ba za mu bata maka rai ba to wannan kawai ya ishe mu wala sofa yuti ka rabbuka fatarda wa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi hasan
na'am
da hasan ya ibtihaji yace qara'ana fi duha wala sawfa
yuta gaskiya ne
fasarra qulubana zaka al-aqau
Allah
hasha ya rasulullah tarda wa fina may yu'azzabu aw yusa'u
sallallahu alaihi wasallam wannan gaskiya ne Allah saka khair Allah ya qara annabi
shi wa man nasir Allah ya saka al-khairi mun gode kafin mu bawa fadilatul doctor
taliki na akan abu guda biyu da zan yi akan jawaban Maulana Shehu Muhammad Nasir wanda ya nuna mana cikin jawaban sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine aslul kainati sallallahu alaihi wasallam wal mawjudat sallallahu alaihi wasallam sharaful mawjudat kenan wato sai tuna min da wani baiti na Shehu Yusuful Nabahani farkon dai batul gharrako da yake cewa nurukal kullu wal wara ajza'u ya nabiyyan min jundihil anbiya nurukal kullu annabi sallallahu alaihi wasallam haskenka ne asalin komai walwara duk wanda ba Allah ba ajza'u wani yanki ne na hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa ya nabiyyan har wanda yake cewa ya nabiyyan min jundihil anbiya ya wannan babban annabi wanda yake daga cikin rundunan sa annabawa suke domin in ana gani wato shugaban kasa yazo ta hanyar convoy da security da suka rako shi ko a gane gwamna shi ma ta hanyar convoy da security da suka rako shi ko a gane sarakuna ta hanyar fadawa da suke ko a gane malami ta hanyar yawan daliban da suke raka shi to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min jundihil anbiya annabawa ne suke tashi masa annabawan nan akwai abul bashari wallahi annabi Musa akwai ruhul lahi annabi Isa waɗannan dukkansu suna nan suna taki wa annabi sallallahu alaihi wasallam baya wanda ɗan rakiya
wanda ya zo aman wanda ne gona
khalfahu sallallahu alaihi wasallam yayin da Shehu Yusuful Nabahani yake faɗa yace al anbiya'u jami'uhum ahya'u lamma atal baital muqaddas ja'u sallallahum wa humuladayhi wila'u kana al imam wa kulluhum ma'muma sallu alaihi wa sallimu taslima sallallahu alaihi wa sallam to haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yake min jundihil anbiya'u
kowa yar ku
haka yake wannan babu shakka ko babu katan yadda ka yake yi ba shi Allah ba zai canza abin da yi ba to anan a taliki na biyu a tattauna kun da musu kai yanda yake dukkan wasu sufofi na Allah Allah yana iya arawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sufofin nan sawa'un na sunaye ne ko na aiki duka Allah yana bayar cira sifa biyu shine wato zaka ce al-qidam wal baqa'u Allah shi ne bai da farko bai da ƙarshe to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunaye na Allah tabarakai ba annabi ba Allah yana iya ba wa bayi sunan sa suka zo yanda in ka zo ka ce bil mu'minina raufur rahim sai ce ai raufur rahim ba a kawo shi da ma'arifa ba na kira aka kawo shi shi Allah in zaka ce ar-raufun ko kuma zaka ce ar-rahimun to amma abun mamaki zamu ga alqur'ani yana gaya mana a haƙin wato annabi annabi nu aba annabi nu aba wannan da yake mabocin jirgi
annabi nu
annabi nu alaihi wa nabiyina abdul salatu wassalam qul alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi adh-dhalimin wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khayrul munzilin Allah waye wa anta khayrul munzilin khayrul munzilin anan ba Allah bane a can kuma sai cikin suratu yusuf Allah yake gaya mana tabaraka wa ta'ala sai yace ألا ترون أهرش عن نبي يوسف كنا ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين شان أنت خير المنزلين الله تبارك وتعالى أنا كما وأنا خير المنزلين النبي يوسف ليك فلايك شيء مسوي أنا خير المنزلين سمعن كسامو أشان ذاك سامو يند الله تبارك وتعالى يك فلا وقال الملك اني ارى سبع بقرات قال الملك سركي yace الملك وانا انا نفس سركي مفركين da yayi can kuma Allah yana ga mana fata'ala Allahul Malikul Haq fata'ala Allahul Malikul Haq ga al-Malik a can Allah ga al-Malik a nan sarki to ba haka ne abu
yake da ma'arifa
da ma'arifa to da haka rashin ma'arifar Raufur Rahim ba shige gwada ba dora annabi ba ga khairul munzilina anan kuma sannan ai kowa ya sani an ce khairul munzilin khairu din nan rashin zuwan ma'arifa ta ai an san kawai saboda idafar da yake gaban ta
ma'arifa
ce ma'arifa ce kuma haka shi ma wannan wa ana khairul munzilin sannan ga al-Malik wa nan ga al-Malik wa nan wannan suna nan da yawa a cikin alqur'ani wanda wannan yana gwada maka ne yana gwada maka kuskure da Ibn Taymiyyah ya tafi akan wajen tauhidin cewa asma'u was sifat na Allah tabaraka wa ta'ala akwai dan khalal buli ya shiga kwarai da gaske dan haka sai dai mu mun sani mulkin Allah tabaraka wa ta'ala ba irin mulkin bayin sa bane haka buwayar Allah ba irin bayin sa bane amma a wajen sunayen ana iya fada wannan shine abin da yake ya hararo min ya zo min a cikin talibin fadilatul doctor
idai
okay to shi kenan sai Allah ya shajjale daga nan ni ne miskurta kan insha Allah
insha Allah assalamu alaikum alhamdulillah Allah ya saka mai uwa da alkhairi na fa idan ta kwarai kwarai da gaske Allah ya kara basira ya kara tarake a wato anan ne da yawa magabatan mu suke fada cikin jawaban da malam yake yi wato zamu fahimta in dai kana son ka gane girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka yabe shi ko ka kwarzanta shi to ka tattaro annabawa ka faɗi girman su ka kwarzanta darajar su ka faɗi abin da Qur'ani ya faɗa sai kuma ka ce to duka da wannan to manzon Allah ne kuma
asali wa kulluhum hadha al mafakhir wal ula wa ma kal imam al hashimi bi khisala
to kaji addinatu wa ma ka ibn abdullah
ibn rawi
sura surat
ajillatu
wa ma
ka ibn abdullah inda qawaifi
to haka ne ake bambance matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sauki baka bukatun sai ka wahalar da kanka cewa ai annabi kaza bai kai kaza ba a duk annaban kai su inda Allah ya kai su duk ba su darajojin su amma ce da ce musu to duka murfin gaba daya shine manzon Allah
ya ci musu asma'u
ko kuma ka ce musu a'a dukkan su ma daga wajen shi suka samu kulluhum min rasulillahi
multamisun gharfan min al-bahri aw rashfan min al-diyan
to kaga wannan a takaice abin da malami suka gaya mana anan muhimmin kwace wanda ya kamata mu ta zauna a cikin kwakwalwarmu a abu ne wanda malami magana na biyu wato abin akwai wato matsala koyar da tauhidi amma wallahi tauhidi manzon Allah sami'u ko subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-zirha al-zirha barakna linuraku min
annahu sami'un basir
ai mutum malaman to sai suka ce iadatu damiri la akfa zikr manzan Allah ne as-sami'u al-basir ga alif da lam din to kawai da kaji wannan in dai da kana da tauhidi imani da aqida ta farga ka da musulunci sai ka ce sifar Allah sifa ce da na laysa kamsihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir da aka ce as-sami'u din nan to shi ita kanta laysa kamithlihi
shay'un
wa huwa as-sami'u shi kuma sifan da aka sifanta manzo Allah da as-sami'u al-basir ko ra'ufur rahim sifa ce da ta dace da matsayinsa na bawan Allah zababban bawan Allah ka gama da ita
shikenan
shi kuma Allah ya dace da nashi da laysa kamithlihi to waɗannan abubuwan da zamu rinka ije su a kwasfansu da malamai suka ije da duk mun huta ba wani iskari Allah duk abin da ya siffanta bawa da shi na bawan ne ko da Allah na da suna ne suka hada lafazi ne aka hada amma na Allah na laysa kamithlihi shay'un na bawa irin na bawa ne shikenan fa an gama da kisa to Allah ya dace da
Abdu
to anan a ƙarshe ina so wani lafisa wani bawan Allah cikin malamai yace kamar an tambaye shi me yasa ne menene fa'idar salatin da muke wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita salatin nan da muke wa manzon Allah sallama sai ce laysa salatuna shafa'atan lahu sallallahu alaihi wa sallam laysa limislina an yatashaffa'a li mislihi
ne mutum
mu irin mu bu ba za mu ce wai dubu a'a me to amma ananta mu ba za mu iya ce tan manzon Allah kuma roƙa masa Allah ya masa kuma ya wadata da halitta to amma shine Allah ya umurce mu mu yi mukafa'a ga wanda ya kyautata mana kuma duk duniya ba wanda ya kyautata mana kamar manzon Allah duk lahira ba wanda ya kyautata mana kamar manzon Allah duk halittan Allah ba wanda ya kyautata mata kamar manzon Allah to kuma an ce kai mai mukafa'a kai mukafa'a ga wanda ya kyautata maka sai muka zo mu yi mukafa'a muka kasa sai aka ce to shikenan ku yi wa Allah ku roƙi Allah ya saka masa da irin sakawansa shi yasa sai mu ce Allahumma salli
ala
imuru ta umurnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana mu yi mukafa'a ga wanda ya kyautata mana ko mu ba za mu iya mukafa'a ma ga manzon Allah ba so da haka sai mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ita wa salatu mu bata wuce kawai mun kasa mukafa'a ba kuma mukafa'ar bata yi mana ba sai aka koya mana mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala yau manzon Allah da irin salatin sa dan shine kadai ya san wannan bawan nasa shi kadai zai iya masa salatin shi kadai ne zai iya amfanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko manzo Allah shi kadai ne cikin halittan Allah da Allah ya yi shi ya amfana da bai Allah ya kara mana amfanin manzon Allah da kanin kadarinsa ya tabbatar da soyayyarsa a cikin zuciyarmu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bana sun itsala assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi kafin shiga ne da lokaci ma eh kafin kai jawabi a sola ai ne ne gabatar da
program
maganar da fadilatul doctor yi abinda yake magana ciwon wato ba mu kai mu a ce wai muna rokawa annabi ba wannan ba wane mutum wane mutum wannan mu ne kawai mu muna rokawa kanmu ne to abinda yake akwai shi ne wani jawabi akar muka Allah kamar kai minti 1 bayanin sayyidina Umar wanda su sahabbai wallahi akan wannan suka tafi akan haka suke kallon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa sayyidina Umar yana fada akan manzo Allah yana cewa laulan fujalis illa kufan ilayka ma jalasana da a ce shi irin ka sa'an ka zaka zauna da shi da halittun Allah waye sa'an ka da baka zauna da mu ba walaulan tankah illa kufan ilayka ma naka ilayna da a ce shi irin ka zaka aura annabi ya'yan mu su waye da zaka aure su mu su waye da zamu ce mun aurar maka da yaya walaulan tuwakil illa kufan ilayka ma wa kalkana da a ce shi da irin ka zaka ci abinci annabi ai ba zaka ci abinci da mu ba walakin laka jalastana wawakaltana wa akalta da'awa ma'ana wala kiftal himata wa abduka khalfak tawabu amminka ya sayyidi ya rasulullah Allah ya saka wa annabi da alkhair Allah ya saka wa annabi da alkhair Allah ya saka annabi da alkhair shi Junayd tafaddal
to alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah jawaban da daktar yayi kusan jawabai ne wanda aljawabul musfitu wanda kusan bai bar karamin abu ko babban abu ba cikin abin da muka sani ko zamu iya fada sai da daktar muka ji ya ambato cikin mazaya na sayyidina rasulullahi
sallallahu
alaihi wa alihi wa sahbihi sallam alal hakika wato babu abin da ni zan iya cewa saboda wani lokacin idan an ambace abin da kace so sai ka rude ma sai ka marasa tun sai dai kawai sa'idat ila shafati khawatir muhjati li yubina anha mandiki wa lisani ana ma ta'addaytu alqana'ata warida lakinna ma hiya kissatu ashjani
bi
isarati muli'at bi annati aljawa la budda lil mahbubi min faydan
ma sha Allah
saboda haka wato abubuwa ne wanda wato subhanallah 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 wanda suke jin mu sun fi mu shaukantuwa inda ta san wato me sauraro shi yana ya shiru ne kawai
ya zauna gonin kokuwa
eh
amma in ya shiga zai gane dindin
amma idan ya shiga cikin abun wato yakan mance da kansa gaba daya wato shi kansa ma Allah ubangiji ya baka daman da zaka iya fadan wani abu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ko cikin masana wanda bai taba rubuta wani abu akan manzon Allah ba dan shi yana kunyin ya dauki alƙalami alƙalamin yana rike da alƙalamin alƙalamin tana rubuta Muhammad shi kuma sunansa yana sama shi waye shi ka gane alƙalami na ya dauki ya dauka ya rubutu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kaman fadin mai yabo da yake cewa ya Mustafa min qabli nash'ati adam min qabli nash'ati adama
wal kaun
adamin wal kaun lam tafsa'in inda mu yi da lugatu shu'ara sai mu ce adamin amma inda mu yi da lugatu nuhat amma dai tunda ya zama da rura ce iriya allati ubihat li sha'iri an yartakibaha to min qabli nash'ati adamin wal kaun lam tafsa'a lahu iglaqu ayarumu makhluqun sanaka ba'dama asna ala akhlaqika al khalaqu ya rasulullah yanzu wai da akwai wani halitta wanda zai nemi ya yabe ka ma bayan Allah Ubangiji shine wanda yake yabanka da kalmomi wanda ba su da farko kalmomi wanda ba su da ƙarshe da ayoyi wanda Allah ya hakama su yace maka rahma yace maka raufur rahim ya mai rantsuwa da kai yace la amruka innahum lafi sakharatihim ya'mahu na rantsa da rayuwanka annabi ne Allah ya yi rantsuwa da shi haka ya rantsa da rayuwansa ko Allah Ubangiji ya nuna manzo Allah ya ce yasin wal qur'ani hakim wasu daga cikin innaka laminal mursalin ma'ana annabi shine jawabul kasami din an yi rantsuwan akan me ake rantsuwan min ajli rasulillahi
awinda allazi rantsi wai dan tabbatar da shi
kai sannan kuma da yaje zai tabbatar da jawabul kasami ma sai da ya sake yin taukidi innaka
salamun la
innaka laminal mursalin
kuma ka san inna idan ta biyo abinda sunan da yazo gaban ta ba suna ne zahiri ba dalili ne to wannan karfin doki take bayarwa
wane karfin doki
wallahi wani shali wanda hankalin mutum zai
wanda hankali zai iya kan
ka ture innaka kuma ka ji laminal
ala siratil mustaqim
subhanallah
laminal mursalin ala sirati
annabi babban sallallahu alaihi wasallam
kalman mata kasa wato wato idan ka zo kana auna kalmomi ma sai kana san waye wanda kalma da kai bi annabi in kana san sai ka zabo kalma sai ka gagara dauko kowace kalma kowace kalma ta gira ta iya
fa'anta halwala
zanni wa taqdiri ma za uwa fika
min haqqi wa takrimatin
wa anta talu ala zanni wa ta'ala alhamdulillah abinda zan wato rufe da shi ne sabila da na san a za a mun dauki lokaci kuma mun shi rabin awa zani sabila da wannan hadisi ne wanda ba a gajiya da shi kuma wannan kusan samma ɗan uwa muke yi mu idan ko da yaushe mun
yi ballu sama'u
ko da yaushe mu abinda muke tattaunawa kenan akan manzon Allah ya dakta nan tunda yazo akan abin da ya same mu kenan mun dauko wani littafi ma na ziyarar manzon Allah shi muke ta karantawa muka zo muka dauko wasu masail muna tattauna su so alhamdulillah Allah ya taimake mu ko yaushe muna tattauna masaloli ne da ilimi abinda zan rufe da shi shine wato maganan wani philosophy wanda ake ce masa Michael Hart yana magana akan philosophy ne kuma mustashrik ne bature ne yana magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa shi babu abin da yake bashi mamaki da annabin musulunci kamar yadda Allah Ubangiji ya bashi ƙarfi wajen janyo zukata su so shi wanda Mahatma Gandhi ma ya faɗi irin wannan magana yace shi ma irin jazibiyan annabi sai dai shi abin da yake bashi mamaki yayi aka yi ya mallaki zuciyar mutane
Maulana ban kabe ka ba ai wannan maganar shi da yake ya faɗi ta a wazonin sa na dan adam mamaki da shuuri da mamaki su fan dan adam ne amma in ka cire shuuri da mamakin kuma Allah ya faɗi ta bima rahmatin
minallahi
linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik
fa'fu anhu
to ka dubo wannan
ita ce magana lahum
wa shawirhum fil
amr idza azamta fatawakkal ala Allah to wace shi abin da yake bashi mamaki yayi akai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iya mallakan zukatan qusatul qulub
sai sa shi akwai sai sa suke sa shi aye a cikin awailul mi'a din nan da suka kawo
eh
wanda manya-manyan wato
al-khalidun mi'a al-khalidun
zama al-khalidun wadanda suke manya annabi sallallahu alaihi wasallam shi
ne
ya tasaddar sallallahu alaihi
wasallam shi ne makal din shi ne al-khalidun
mi'a ayi na farkon su shi ne
farkon wanda ya kawo shi ne annabi Muhammad
ka san annabi Isa anawa ya kawo
na uku
to na uku ka duba
na na uku ya kawo sai mutanen sa suka tada jijiyan wuya yaya za a yi kana dan uwan mu kristana sai aka fara gabatar da annabi musulmai sai ya ce to ga tambayoyin da dan muku a cikin ku waye ya sadaukar da ransa lokacin da aka zo ana tsere annabi Isa din asaban ku aka tsere shi qatalatul yahud fi ma za antum wali amwatikum bihi
ya wa agabawa
aka zo kaman yanda ku kuke rayawa ma'ana kaman al'ayaran su kenan ina fada wato alalani yawa da harkan sa sai ke ce ku lokacin da aka zo da arata ya annabi Isa ne ku kai amma shi annabi Muhammadu a Uhud sai da rayuka bakwai annabi zai jira ya ce wa zai fanshe ni da ransa wannan ya fito rigaye suke yi wajen kowa yana son ya fanshi ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana mamakin yaya aka yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya mallaki magana din na zukata ta zamanto kawai ta fansar da kansa wanda yanzu hadadin mutanen duniya musulman duniya daya ne cikin kashi uku na jama'an duniya wanda waɗannan musulman ana kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa da kaga jijiyan waya ya tashi sabila da wajen da yake a cikin zuciya waje ne wanda ba a tabawa Allah ya kara mana son annabi ya cika zo idan yau a ce mustashrik bature zai dimauta akan manzon Allah har ya tasa'alu nafsahu kaif wa mata yaya aka yi manzon Allah ya zama haka to dan Allah dan annabi musulmi kazo kana maganar manzon Allah kana ce mutum ne iri na baya da wani abin da zan nema da sauran su kaga musulmi ba zai irin wannan ba Allah ya kara mana sanin ne
to akaran kullu Allah ya saka da alkhairi abin da zamu rufe da shi dai kawai to insha Allah da ni na ku ne a karu a karka ya hakuri to shin a minti biya ya yi kai minti daya karan sallah na baka
daya dai kai minti goma ma ya dace yana da sako abin da yasa dauri na farko ne wannan dauri na biyu
ba dauri bane a kan kallon
kai ne barin maka barin duk da dai na san azizun ali kai iktibasi ko ka arbaitin nan na hatmu dau wakatar wani babban malami da ya wuri wuri a shehu ibrahim
ko ki agisani
zaini fa haja zalika ahzani
wa ahzani
to
ka aruran nan bai
to ne wanda zan fada abu kadan ne
wato wai na dare ka daga gangan ne
to ai afwan shakkin
na san abin da fada
a
wai ina ga maka hakurin da nake baka ina allala dalilin bada hakurin ne saboda na san
abin da mutum ya so mutum misali ni je da nayi idaran abin ai na san yene ne ai sai da lokaci ake duba abin da nake nufi shine a jawabin da shafi ne da yayi game da na maganar wannan sifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kalmar yanda sahabbai suka bada rayuwarsu yanda har wani yake mamaki na menene ya jawo har ya zanto annabi Isa alaihi salam a yanda su suke kaddara cewa an sare shi ne har aka tsere shi amma kuma suka saka ido suka zuru suna kallo shi kuma shugaba a waje ɗaya a lokaci ɗaya mutum bakwai sun tashi sun bada ransu to wannan kalmar ne nake so in dan ƙara wani bakai wannan a harshen shi wannan ne da ya faɗi mutum bakwai amma a yanda misali sahabbai suke da abin da suka gani wanda ya gijita su akwai ɗaya daga cikinsu wanda yake gaya mahaifiyarsa lokacin da ya karɓi musulunci ta dage sam sai ya rabu da manzon Allah ina kira da tan Sa'ad ne ko Ibn Bilal ar-Rumi ko wani ne a cikinsu wanda mahaifiyarsa ta dage ta fito rana ta zauna ta ce wallahi ya shin gwamnonin annabi na Madina na farko ta ce wallahi ko ka bar manzon Allah ko kuma na mutu da yunwa da kishirwa akan titi a ce ga wani shine yayin laifin da uwarsa ta mutu din shi na bar ma abun magana har aka kai masa labarin tasu ma na farko yayi kaman bai ji ba aka saukar da alqur'ani Allah ya karanta da cewa wa wasainal insana biwalidayhi bayan an zo haka aka Allah ya tabbatar da koda sun jayi a rike tukunna sai ya zo da yazo ana tunanin tana tunanin abin da zai ce mama kaza na tuba ki yace wallahi baba in asan annabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam
da asirin ki guda 100 ne ki zauna a rana ɗaya ya mutu ki sake zama nabi ya mutu har na goma yace har na 100 sun mutu wallahi ba zan juya baya ba
subhanallahi
to wayannan sahabban da yake ji da a ce suna da rai dubu duka za su dinga fansa wa rayuwar manzon Allah
to karan Allah
ke masa ma
bisa Allah yace inna Allah ashtara min
al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna
bi anna lahum al-janna
to wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna musu shi sa al-imam bushri ke cewa humul jibalu fasal anhum masadimahum wa innan sahabban mazaji ne me ba fa wannan bane fa sahabban na kawai madadin hadara muhammadiya ne sai aka ba su imani wanda hanzar ce ke cewa kawai ka anni anzuru ila rabbi وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم في الجنة وكأني أنظر إلى النار هكذا يتزاورون كوي سنك اللعنة حارس نعم
أقوي أهل زلا
أقوي أهل زلا وانا وانا شكوى أجي نعم فقه أهل زلا وانا شكوى أنا شكوى إذا مزال وانا سألنا حديث حارس
إيه وانا حديث حسر إيه
حارس وانا للي شيني ألزم عرفت فلزم wanda ibn tayyib shi ma kawo a cikin littafin sannan dai da yake kawo bayanin sufai a banda na ɗayan banda alfakan ɗayan nan
wanne
to wallahi zan ta kwanta mu
ya kawo wannan
bayanin akwai wanda yayi magana kan su ibn arabi su khallaj a wannan littafin ne cikin littafin
al-ubudiyya ma yayi magana su
ibn arabi lalle to al-istiqama a cikin littafin al-istiqama Allah ya taimake mu wannan shirya mata aikin
da to Allah ya saka da alkhairi ya bude kai zan rufe da shi a ya zama mu ta mana miskul fitami shine duk wannan bayanan ba a da wani taliki an ce zai ta taliki sai ta jaye-jaye sai ta jaye-jaye wallahi ba san da za a tashi shine wani da yake cewa wai lauta man dak aw takarras tamallaka ba'd hubbika kull qalbi wa in turidi ziyadata tahati qalba yace da in yi magana da in yi shiru duk daye ne ni dai abin da nake da yake ne annabi kadan daga cikin san ka ya mamaye dukkan zuciya na in an samu ƙari zuciyar za ta yi bindiga la udwali illa wa fihi sababatu kowace gaba ina jin soyayyarka tana gudana ka anna adai khuliqna quluba kaman gabbaina gaba da ya rasulullahi an halicce su dan su zamanto dukkan zukata ne to amma dai alayi halin muna da yaqini cewon duk abin da zaka fada wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Sheikh Junaidi ya fada Allah ne ya riga ya fada wa manzo Allah an gama yanda wani sha'iri yace fa iza madahtu muhammadan bi qasidati falaqad madahtu qasidati bi muhammadi inna yabu manzo Allah da waqina to ita kanta waken nawa kuma na yabe ta da nasa annabi muhammadu a cikin ta sallallahu alaihi wasallam da haka dafta kai ne zaka yi ce mana da addu'a insha Allah Allah ya saka da alkhairi
alhamdulillah Allah ya saka muku da alkhairi kuma ya zakwana ya kara kariya cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bar mu da manzon Allah ya mana dukkanin abin da zai ba mu ta hannun annabi sallallahu alaihi wasallama duk kariyan da zai mana ya kare mu ta hannun annabi sallallahu alaihi wasallama dukkanin lamarin mu Allah ya jibinta mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi zahiri wal batini wa fi al khalwat wal jalwati Allah ya tabbatar da mu da digan mu kuma ya saka mu magabatan mu da suka daura mu wannan hanya salatul fatiha
bismillahir
rahmanir rahim salatul fatiha subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alaykum alhamdulillahi rabbil alamin